Da Prime Minister Birjira Fini ne aka kaddamar da wannan kamfen ta riga kafin cutar coronavirus a yayin wani bikin da ya gudana a asibitin Kwararru Hospital General de Reference ta birnin Yamai. Yana mai cewa allurar ita ce hanya mafi a'ala wajen kare kai daga kamuwa da wannan masifa.
Wannan vaccine babu wani dubara sai shi. Kowa wanda ya kamata ya yi shi ya gaugawa ya zo inda ake yin shi. Saboda kiyayewar lahiyar jama'a duka, kiyayewar lahiyar mai yin shi da waɗanda suke tare da shi. Allah ya sa jama'a mu duk su gane. Babbar kariya ce da yardar Allah muka samu dukkan mutanenmu suka yi shi za mu samu sauki na wanga babban bala'i. Kuma babu wani ciwo, babu wani matsala game da wanga vaccine.
Tuni aka ware wasu cibiyoyin musamman a manyan biranen wannan ƙasa domin gudanar da ayyukan wannan kamfe wacce za ta shafi wani rukuni na al'umma a zagayen farko kafin nan da mako hudu a sake yi musu wata allurar a zagaye na biyu, in shi ministan kiwon lafiya Ahmed Boto.
Ma'aikatan likita da masu ƙaramin ƙarfi wanda suke da rauni na rashin lahiya, kuma da jami'an tsaro, kuma da hallau masu zuwa da ƙasashen waje, duka wa'annan ya kamata a musu allurar. A cikin kowace jaha za a kafa wurare wanda za a ga shoshawa. A nan dai cikin Niamey aka fara, akwai wuri 21 inda za a ga shoshawa. Kenan duk wanda ya kamata ya yi ta a yanzu ga ya yi ta. An soma kenan za a yi ta, za a yi ta sai an ci al'umma duka insha Allah.
Likitoci sun kara nanata gamsuwa da nau'in wannan allura da ta fito daga kasar China, saboda a cewar su ba wata tantama a game da kwarewar waɗanda suka yi wannan aiki. Profesa Bra Suleiman kwararren likita ne a asibitin Kwararru ta birnin Yamai.
Lalle ana haɗin wasu abubuwa bisa su rezo, su WhatsApp, su Facebook, amma duk laboratuwar masu aikin wannan magunguna su ce ba wannan magani yana kawo matsala.
Wani jami'i a ma'aikatar lafiya ta ƙasa Zubairu Sule ya karbi tasa allurar a wunin farko na wannan kamfe, ya kuma bayyana mana dalilansa na shiga sahu.
Kaga zan kare kaina daga wannan cuta coronavirus, kinan kaga duk wani wanda bai same ta ba, kaga ni zan kare shi daga gareshi, fasko ban dauka ciwo dan in jin samu wani riba. Ta biyu, zan yi yau duk in zani ta duk ƙasar da zani ta haya ta duniya, ina da kati na allura na shaushawa da aka mani, kenan ina aitar kati na da an tambaye na gode shi ba sai na ta wani gwada-gwada.
A ranar Lahadi 21 ga watan Maris ne shugaban kasar Nishar Isu Muhammadu Mai Barin Gado ya karbi rukunin farko na tallafin allurar rigakafin cutar corona daga hannun jakadan kasar China, wadanda aka kinsa cewa su kimanin 400,000 ne da za a yi wa mutum 200,000 kafin a nan gaba a samar da kari daga abokan hulɗa na waje. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.